JohnNiger.com.
Allah was in a boat and Allah Masihu. Kai daidai ko kar kai daidai ka hadu da Isra'ilu. Babibu. Ni ke zara ran kidan wallahi ka ce Isra'ilu. Suka ce waye sarkin wakan nace su damba naziru. Su baba atiku masu kudi ne kai a garin ku.
Farko ina burin gida. Na biyu ina burin mota.
Na uku
ina burin mata lafiya.
Bata kudi ba ta rinka. Bata kudi ba ta.
What's my god?
Bata kudi ba ta rinka zo bata kudi ba ta.
Wasu obi.
Bata kudi ba ta. Bata kudi ba ta.
Yeah yeah.
Bata kudi ba ta rinka zo bata kudi ba ta.
Lallai dan ku ba su ashana mun zo nan ne domin mu shana ke di gel febo kuna ma mun harje su sun kasa rama banyan gobe yara kanana na balaga daga ganin alama ko wani da na da Obama America suna da Obama na yi go da yo banki if you no sabi sojoji cikin kaki na yi go da yo banki if you no sabi sojoji cikin kaki vamos da baba vamos da mama vamos da ni vamos da baba vamos da mama vamos da ni Bata kudi bata mata, bata kudi bata mata, bata kudi bata inta zo bata kudi bata, bata kudi bata mifi, bata kudi bata, bata kudi bata, bata kudi bata.
Yes. Bata kudi bata, to ba fe gba dola ma gba pata. Mami, agreement is agreement. Please don't joke with my pom pom percent. But inside everything that they done, Abori Jaguar ni Olowo Gede. Oba go carry me reach 20 points. So ya tori osi me mo lo shi money points. Olonwa, I be the dende. Kabe basi, she leg over. You rek over. She like Oda. Apori Kula. I do shisha. Don't you love me da? She for one corner with Manu Shula. Timbati Ribaka. Bobo Arami Ashi Agaga.
Now you go tie your banki. If you no sabi, so joji chicken kaki. Now you go tie your banki. If you no sabi, so joji chicken kaki.
JohnNiger.com.